Dan wasan baya na kasar Ghana, Babbar Ahmad na tattaunawa da wani klubin Premier League game da yiwuwan yin transfer ɗinsa gabanin kaka mai zuwa. Duk ɓangarorin biyu sun nuna sha'awa, kuma ba da jimawa ba za a kula yarjejeniya yadda Rahman zai koma wannan sabon club ya soma aiki kan ainihin kakar ta soma a makon farko na watan Agusta. Rahman da har yanzu ɗan wasan Chelsea ne kuma yana ƙarƙashin yarjejeniya da clubin ɗin na Premier har watan Yunin shekara ta 2024. Chelsea a ɗaya ɓangaren ta nuna cewar ɗan wasan ba shi cikin shiryenta kuma ta saka shi kasuwa. Chelsea za ta tabbatar da transfers zuwa clubin ɗin Rahman nasu, kuma yana gani ya dace. Yanzu haka kuɗin Rahman ne €2.2 million, wadda ya yi ƙasa da €20 million abin da Chelsea ta biya lokacin da ta saye shi daga Osberg cikin shekara ta 2015. Ranar Alhamis 28 ga watan Yuli, Black Galaxy sun kasar Ghana za su bar birnin Accra don zagaye na biyu na wasan samun gurbi na zakarin kasashen Afirka, inda za su fafata da Genius Chorus din Benin. Kocha Nworka zai shiga wasan zagaye na biyu cikin kwanciyar hankali, ganin ci uku da nema da sun kai wa abokan karawarsu a ranar Lahadi a filin wasan kwallon kafar Kipkosa. Dan wasan gaba na House of Oak Daniel Afrebani ya buɗe raga wa Ghana cikin mintuna na 25 kan Muhammad Al-Hassan da ke buga club guda da shi ya ƙara bayan minti na hudu. Bayan an dawo daga hutu, captain ɗin Ghana Glasson Awuku ya ƙarƙare su, inda ƙasar Ghana ta samu ci uku ƙasar Benin na nema. Mai koyar da Black Stars wasa coach Otto Addo ya ce sabbin 'yan wasan Black Stars na hangin gaba da gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar kenan wata dama ce suka iso gare su na bugawa Ghana wasa. Coach ɗin na Ghana ya ce 'yan wasan masu tinkaho da kasancewarsu 'yan ƙasa biyu na da burin yin amfani cikin gasanni da yawa da sun ka haɗa da gasar cin kofin Afirka, ƙarin halartar gasanni na cin kofin duniya da kuma fafatawa na samun gurabu. Ana ta daya ikirarin 'yan wasan biyar da iyayensu gan Ghana ne suka haife su a Turai za su yi amfani da damar gasan cin kofin duniyar da za a yi a ƙasar Qatar, yayin da suka sahale makomansu ga zakarun na Afirka karo na hudu. Hukumar kwallon kafar Afirka CAF a takaice tana shirin dakatar da wasannin neman gurbin shiga gasan cin kofin Afirka na shekara ta 2023 zuwa watan Satumba. Dan wasa CAF Dr. Patrice Musopi ya ba da sanarwar dakatar da gasan ƙarshe bayan wani taron kwamitin zartarwa da an kai a birnin Rabatin ƙasar Morocco. Dr. Musopi ya bayyana cewar lalacewar yanayi a ƙasar ta Afirka ta Yamma ya ba da gaddamawa ga ra'ayin sake tsara gasar cin kofin na Afirka na shekara ta 2023 zuwa watan Janairu shekara ta 2024. Da wannan muka iso ƙarshe labarin wasannin na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.